الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدسايك سادواء وندرسي ناشره لتافي حسن المسلم ونشين درس منا ومشابيو كما زامتاشي akan batun salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan gama tahiyya. Ya kawo siga guda biyu daga cikin sigogin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na salati gare shi. Siga ta farko bayan ya ce as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da at-tashahhud, sai ka siga ta farko tana cewa allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سيغا تبيو اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم باين تهيا wani abu ne da malamai suka yi sabani a kansa, batun wajabcinsa ko rashin wajabcinsa. Al-jumhur wato jama'a da dama daga cikin malamai sun tafi a kan rashin wajabcinsa, amma mustahabbi ne musamman a tahiyya ta biyu. Wasu kaɗan daga cikin malamai sun tafi a kan wajabcinsa, kuma mustahabbi suna cewa wajibi ne, kamar Imam Shafi'i. Shi yana ganin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a tahiyya ta karshe a kowace sallah. Idan mai raka'a biyu ce kaga tahiyya ta bayan raka'a ta biyu, idan mai raka'a huɗu ce tahiyya ta raka'a ta huɗu, mai uku ce tahiyya ta raka'a ta uku. Yana cewa wajibi ne shi a gunsa. Akwai Ibnu al-Mawwaz daga cikin Malikiya, shi ma yana ganin wajibi ne, amma jumhur suna ganin mustahabbi ne. Abin da yasa suke cewa wajibi ne, suna cewa saiwar tahiyya ta ƙarshe wajibi ce, kuma duk abin da yake da alaƙa da ita ya kamata ya zama wajibi, tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da sahabbai su riƙa salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin tahiyya. Ya nuna kenan wannan tahiyyar tunda wajibi ce, to abin da duk aka koyar da su su faɗa a cikin wannan tahiyyar wajibi ne. Sannan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi da su ku ce kudu, kamar umarni ne ya ba su, don haka ya kamata ya zama cika wannan umarnin wajibi ne, ba mustahabbi ba. Sai dai malamai suna da ja akan waɗannan hujjoji, musamman ma hujjar ƙarshe, domin umarnin ya biyo bayan tambaya ne, me za mu ce ya rasulullah, annabi ya ce ku ce. Haka tambaya umarni idan ya zo bayan tambaya baya nuna wajabci, domin tambaya kai mai zan ce aka cece kaza, ba zai nuna wajibi ba ne wannan faɗar da wannan umarnin da aka yi. Saboda haka al'amru ba'da al-istihbab, al'amru ba'da su'al, innama yadullu 'ala an-nadbi wa 'ala al-istihbab wa laysa 'ala al-wujub. Wannan fage ne mai faɗi kwarai da gaske da malamai suka yi rubuce-rubuce a kansa daga masu goyon bayan cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah wajibi ne, da waɗanda suke ganin ba wajibi ba ne. Akwai rubuce-rubuce da yawa da malamai suka yi, kamar daga ciki Al-Qadhi Iyad a cikin littafin Ash-Shifa ya yi fasali a kan wannan batu, inda ya yi raddi ga Imam Shafi'i radiyallahu rahimahullahu ta'ala, raddi wanda yake mai tsauri kwarai da gaske, wanda hatta sa wani daga cikin malaman Shafi'iyya wanda ya zo daga baya-baya, Al-Allama Muhammad ibn Muhammad Al-Khaizari, ya yi wani littafi sunan shi zahru riyad zahru riyad fi raddi ma shanna'ahu al-qadi riyad ala man awjaba as-salata ala al-bashir an-nadir fi at-tashahhur al-akhir ya yi mana martani akan wannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala shi yana ganin wajibcin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya ta farko da ta biyu wato har ma ya kara akan abinda Imam Shafi'i yake fada shi Imam Shafi'i cewa ta karshe Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana ganin wajibi ne a tahiyya ta farko da ta karshe to amma dai magana mafi karfi ta fuskar dalili wanda nan ba mahallin mu tsaya mu yi ta tattauna ta bane mahallin ta lokacin bayani akan masail na fiqh magana mafi inganci shine mustahabbi ne salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ta'akkadu fi at-tashahhud al-akhir ta'akkadu fi at-tashahhud al-akhir to ya fi karfi a tahiyya ta karshe domin tahiyya ta farko wasu malamai suna ganin ya abinda mutun zai zo da shi shine zuwa karshen tashahhud din to ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in ya fada haka ba sai ya kara gaba ba akwai hadisi da suka nuna kamar hadisin da imamu ahmad ya ruwaito da ibnu khuzaima a cikin musannaf din sa a cikin sahihin littafin sa hadisin muhammad ibn ishaq wanda ya ruwaito shi daga hadisin Hudzaifa ko Ibn Mas'ud ya ruwa hadisin Ibn Mas'ud hadisin Abdullah Ibn Mas'ud wanda ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a tahiyya ta farko baya wuce wato ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul abduhu wa rasuluhu tahiyya ta farko baya wuce wannan sai ya miƙe tsaye haka yazo a cikin hadisin Muhammad ibn Ishaq wanda ya ruwaito shi ta hanyar Abdullah ibn Mas'ud Sheikh Nasiruddin Albani ya rawaita hadisin amma hakika hadisin hasan ne hadisi ne hasan to wasu suna ganin wannan hadisi yana nuna rashin wajibcin ko kuma ce rashin wato karfafa batun kara salati a tahiyyar farko amma a tahiyyar karshe wannan babu shakka abu ne wanda yake mustahabbi wasu ma suna ganin wajibi ne sahabbai da dama sun ruwaito salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan banda tabi'ai banda hadisai marasil banda hadisan da suke da tabi'ai da wanda suke na atba'ut tabi'ina sahabbai kawai ko ibnu qayyim a cikin littafin sa jala'ul afham ya zana ya faɗi sahabbai 41 wanda ya ce sun ruwaito salati na annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajensu wasu ma suna cewa wato adadin ya fi haka ibnu hajar al-asqalani a cikin fatul bari ya ambaci wato kimanin sahabbai 47 duk da cewa wasu daga cikin sahabban isnadin bai inganta zuwa gare su ba amma dai wannan yana nuna abinda aka rawaito marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na salati gare shi wani abu ne wanda yake yana da yawa kwarai da gaske anan ya zabi ruwaya guda biyu ruwayar Ka'ab ibn Ujra da kuma hadisin Abu Humayd As-Sa'idi Al-Munzir ibn Sa'd ibn Munzir ya kawo waɗannan hadisai guda biyu kasancewar suna daga cikin hadisan da malamai suke ittifaki a kansu suna cikin hadisan da Bukhari da Muslim da sauran malamai suke ittifaki a kan fitar da su da farko ya kawo hadisin Ka'ab ibn Ujra ya kawo hadisin Ka'ab ibn Ujra da yana cikin sahihaini yana cikin as-sunan kamar yadda muka ga karatunsa yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wannan hadisi kamar yadda muka ce Imam al-Bukhari ya fitar da shi a gurare daban-daban ya fitar da shi a Kitabul Anbiya ya fitar da shi a kitabud da'awat, ya fitar da shi a kitabut tafsir. Imam an-Nasa'i shi ba ya fitar da wannan hadisi, ya fitar da wannan hadisi. Sannan Abu Dawud ya fitar da shi, Tirmizi, Ibn Majah duk sun fitar da wannan hadisi. Sun fitar da shi ta hanyar Abdurrahman ibn Abi Layla. Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa Ka'ab ibn Ujra ya hadu da ni, sai ya ce da ni, ala uhdi laka hadiyatan sami'tuha min annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bada baka wata kyautar da naji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. Sai Abdurrahman sai ya ce da shi, bala, fa ahdi hali, imana ka bani, ina so yi min kyauta da abin da ka ji. Sai ya ce da shi, mun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama, muka ce da shi, ya rasulullahi, kaifa salatu alaikum ahlul bait, ya za a yi muku salati, ya ku ahlul bait, ya za a yi muku salati, fa inna allaha qad allamana kaifa nusalli alaikum, domin kaifa nusallimu alaikum, Allah ya koya mana ya za mu muku sallama, mun san ya za mu muku sallama, to amma ya za mu yi salati. To shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, qulu allahumma salli ala muhammadin, har zuwa ƙarshen abinda muka karanta. Wannan shine lafazin da Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi, ɗaya daga cikin wuraren da muka ambata, kuma shine lafazin da Muslim ya fitar da wannan hadisi da shi. Za mu ga lafazi ne kusan babu abin da ya rage, kusan duk abin da ake so a faɗa an faɗa a ciki. Wato an faɗi Ibrahim, an faɗi Muhammad ali Muhammad, an faɗi Ibrahim da ali Ibrahim, sannan an ce innaka hamidun majid, sannan an ce Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. An hada ali Muhammad wa ali Muhammad, an hada Ibrahim wa ali Ibrahim duka a cikin salatin. To wannan shine lafazin da yake kammalalle da sigarsa cikakkiya a wannan ruwaya ta Ka'ab ibn Ujra, kuma ta zo cikin Sahih Bukhari da wannan lafazin, ta zo cikin Sunan Nasa'i, ta zo cikin ma wasu guraren, wasu littafan daban, amma da cikin mashhurar littafai, waɗannan littafan biyu sun ruwaito. Kaga wannan yana raddi ga maganar Ibn Qayyim. Gabaninsa malaminsa Ibn Taymiyyah rahimahullah suna ganin cewa babu wani guri da aka hada Ibrahim da Ali Ibrahim gaba daya. Ko dai a faɗi Ibrahim ba a faɗi Ali Ibrahim ba, ko a faɗi Ali Ibrahim ba a faɗi Ibrahim ba. Suka ce duk inda salatin Ibrahimiyya ta zo, za ka samu an faɗi wannan ne ba wannan, ko an faɗi wannan ba wancan. Wato ko dai a faɗi Ibrahim ba Ali Ibrahim, ko Ali Ibrahim ba Ibrahim. Amma suka ce babu inda suka zo a haɗe a cikin sigogin da suka zo na wannan hadisi a littattafai waɗanda suke mashhurai. To akwai zuhuli, sun yi zuhuli don akwai wannan a cikin Sahih Bukhari, don wannan lafazin a haɗe ya zo a cikin Sahih Bukhari a ɗaya daga cikin guraren da ya fitar da hadisin. Tunda ba guri ɗaya ya fitar da hadisin ba, kitabun da'awa, kitabun anbiya, wani a cikin kitabun anbiya ne, shi kitabun anbiya ya kawo shi da wannan sigar. Saboda haka sun yi zuhuli daga wannan, shi yasa sai suka faɗi abin da suka faɗa. Abin nan ya musu gyara Ibn Hajar al-Asqalani, gabaninsa wasu malamai sun yi irin wannan gyara ɗin, har zuwa na ƙarshen su shine Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin Sifatu Salatin Nabi yayi wannan ta'aqqubi, ya musu wannan gyara. Don haka abin ya zo a haɗe Ali Ibrahim, Ibrahim wa Ali Ibrahim ya zo a cikin Sahih Bukhari ba kamar yadda suka faɗa ba. Lafazin Muslim ya rawaito shi, amma lafazinsa da shi da Nasa'i a cikin wata riwaya cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Haka yazo a cikin Sahih Muslim, haka yazo a ɗaya daga cikin guraren da Imam an-Nasa'i ya fitar da hadisin a cikin littafinsa as-Sunan. Abu Dawud shi kuma lafazinsa, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم.